don a shekarar 1946 ne dai majalisar ta dinkin duniya ta fito da wannan doka ko kuma yarjejeniya na ganin an kawo karshen mallakar nukiliya a duniya, wato bayan yakin duniya na biyu, inda kasar Amurka ta sakawa kasar Japan makaman na nukiliya har sau biyu. A sakonsa na bana domin wannan biki dai, babban sakataren majalisar dinkin duniya Antonio Guterres ya bayyana cewa akwai hanyoyi da dama da za a bi wajen kawar da makaman nukiliya a doron kasa, don haka ya kira ga kasashen duniya daban-daban da su kara tsaini wajen ganin sun bada gudunmuwar su na kawo karshen mallakar makaman nukiliya a duniya. To sai dai kuma wannan biki na bana ana yin sa ne a daidai lokacin da ake tashin baka tsakanin kasar Amurka da kuma kasar Korea ta Arewa, a sakamakon tashin bakan da ke dansawa da mallakar makamin nukiliya da kasar Korea ta Arewan ke da shi. Yanzu kuma dai wannan kace na ce na ci gaba da ta da jijiyoyin wayan kasashen, a inda sauran kasashen duniya kuma ke ci gaba da bada hakuri da kuma ta da hankalin sauran al'ummar duniya. Kiyasi na majalisar ta dinkin duniya dai ya nuna cewa akwai makaman na nukiliya har 15,000 a kasashe daban-daban, musamman ma dai kasashen da suka ci gaba, kasashe irin su Amurka da Rasha da Ingila da Faransa da China da India da kuma Pakistan, dukkanin waɗannan kasashe sun mallaki makamashin na nukiliya. To ko menene ma makamin na nukiliya? Tambayar kenan ta newa Dr. Babangida Brown Oshishi, wani masanin kimiyya a Najeriya.
Yana saka tsakiyar atom kenan, to shi kuma atom wato ƙananan barbashi ne wanda ke cikin kowane halitta ko wani abu dai a duniya, misali haka. So kuma akwai makamashi sosai a sanadarin da ke rike da su wayannan atom, amma kuma kana samu wannan makamashi da ke rike da atom sun sai an yi abubuwa guda biyu. Na farko shi ne shi substitution, wato idan aka haɗa atom da atom saboda a samu babban atom, ko kuma idan aka raba atom saboda a samu ƙananan atom, wanda shi ne ake kira nuclear fission. So uranium kuma shi ne sanadarin da aka fi amfani da shi wajen samun makamashi da nuclear, saboda sautin rarraba atoms da ke cikin uranium. Kuma akan samu uranium a kasashe kamar misali Niger a Nigeria ma akwai rahoto da aka ce kamar za a iya samun uranium a Adamawa, Taraba, Bauchi, Kano da Cross River.
To kowane illa makamin ke da shi tsakanin kasashe, ganin yadda hankulan duniya ya tashi sakamakon cece-kucen da ke gudana yanzu haka tsakanin Amurkan da kuma kasar Koriya ta Arewa, ga dai Malam Bashir Ahmad Usman Yankuzo, malami a Jami'ar Kimiyya da Fasaha da ke Minna.
Wani irin makami ne mai muni kwarai da gaske, a aka fasa wannan makami a matsayin wato makamin kare dangi. Kare dangi wannan na nuna makami ne wanda ba kadai wanda abin ya shafa ba, yakan keɓe sauran sama ko danginsa, ba kuma inda kare aka jefa makamin da ke wato ainihin samun tasirin wannan makami ba, yakan yaɗu wato a duniya baki ɗaya ko kuma wurare masu tsananin nisan gaske. Makamin kan shafa haifar da tarsasin wuta da mummunan hayaki ne maka na kuma da wato kone jiki da tarwasa wato ainihin yanayin al'umma da ake ce masa environment.
To sai dai kuma duk da illan da mallakar makamashin nukiliyan ke da shi a duniya, a waje ɗaya kuma ana amfani da sinadaran na nukiliya wajen ayyukan kimiyya da fasaha da kuma magunguna, musamman ma dai a asibitoci, kamar da Dr. Babangida Jibrin masanin kimiyya ya mun ƙarin haske.
Amfanin shi shi ne ana iya samun wutan lantarki daga nuclear energy, ana kuma amfani da shi a asibiti, misali akan wanke, akan yi amfani da radiation daga nuclear energy, wato hasken wutan da ake samu daga nuclear energy, saboda a wanke kayan da aka yi amfani da shi a asibiti, misali wajen tiyata da sauransu, sannan kuma akan amfani da shi wajen maganin kansa. Sannan kuma shi wannan radiation din akan yi amfani da shi a x-ray, wannan x-ray da akan yi idan aka je asibiti, wato saboda a ga canza yanayin kasusuwan ranar da muke, ko kuma MRI scan, wato wannan wani sabon technology ne da aka yi amfani da shi saboda a ga misali idan mutum yana fama da wani cuta ko na wani cutar, to idan aka sa shi a cikin wannan mashin zai ɗauki hoton kashi cin mutum saboda ya taimaka ma likitoci.
Yanzu dai a inda ake ci gaba da nuna juna gasa tsakanin kasar Amurka da kuma Koriya ta Arewa, fatan Majalisar Dinkin Duniya da kuma sauran kasashen duniya shine na kawo karshen mallakar makamashin nukiliya ko makaman nukiliya tsakanin kasashen duniya. Babban jibrin Murya Amurka daga Lagos.